الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a. Ashirin da biyar ga watan Sha'ban shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 11 ga watan biyar shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Cikin yini kamar yadda malamai suka tafi tamkar, wato na filfili ne da cikin dare, kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna, ita sallah ta dare manzon Allah ya ce biyu 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 ce, mutum ya yi biyu ya salamce, ya yi biyu ya salamce. Haka malamai suka ce ita ma sallah ta cikin yini biyu biyu ce, mutum ya yi biyu ya salamce, ya yi biyu ya salamce. Don haka ita sallah wallaha kenan, in ma raka'a takwas mutum zai yi, to ya yi biyu ya salamce, ya yi biyu ya salamce, kenan sallah makruha. Na'am. Wai dangane da salatul istikhara, dangane da addu'ar da ake a cikin sallar ake yin ta ko kuma bayan salamcewa, ita wannan addu'a sai bayan sallama, kamar yadda nassin hadisin ya tabbatar da haka. Idan mutum ya yi raka'a biyu ya salamce, zai yi wannan addu'a, ita ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, har izuwa karshen ta. Dangane da kuma bukatar, wato da duk yaran da ka iya da shi zaka ambaci sunan bukatarka, in ka iya da larabci ka faɗa da larabci, idan baka iya da larabci ba da yaran da ka iya shi ne za ka ambaci bukatarka. Kuma ita ambatan bukatar a daidai gabar da ya ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra, kenan anan ne za ka ambaci sunan bukatar. Kamar misali, wata kasuwanci ne kake son ka fara, sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna kenan lalle wannan kasuwanci da nake nihi kenan Allahumma in kunta ta'lam wannan kasuwa da nake nihin farawa khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqad ruhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam sai ka koma ambatan ita kasuwar wannan kasuwa da nake nihin farawa sharrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur li alkhair haythu kana thumma ardini dan haka kenan ita dai a takaice bukatar kenan da yaran da mutun ya iya da shi zai kuma ita addu'ar bayan sallama ake yin ta ba a cikin sallar ba na'am ya kace yana cikin safar alfijir ya keto ai dole zai dakatar dole zai dakatar akwai hadisin da ke cewa kamar misali ɗayan ku ya kafa gidauniya a bakinsa alfijir ya keto to kada ya yanke ya idasa an gane ku wannan ana maganar dan abu ne lokaci takaitacce game da abin da ya shafi shan ruwa amma cin abinci abu ne mai daukar lokaci ya za a yi alfijir ya keto ka sa kwano gaba kuma kai ta cin abinci wannan ya ci karo da hikima ta azumi shi hadisin abin da yake nihi ma'ana mutum ya kafa wata gidauniya a bakinsa shi ne ya ce to kada ya yi kuɗi da sa shekwa kamar shan abin sha duka minti nawa ne zai dauka idan mutum ya kafa sai wani nawa ne zai dauka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga kitabu shahadat wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato bayar da shaida mun tsaya ƙarshen babi na farko baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa shaidu na kasancewa akan wanda ya yi da'awa ma'ana wanda ya kai ƙara to wanda ya kai ƙara to shi za a nema game da zawwa da shaida shine yace babu ma ja'a fil bayyinati alal mubtadi baban da ke bayani game da cewa shaidu na kasancewa akan wanda ya kawo ƙara idan aka ce al mubtadi ismu fa'il wanda ya kai ƙara al-mudda'a wanda aka kai ƙaransa kamar yanda wannan tarjuma wani bangare ne na wani hadisi malam ya yanku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law yu'tan nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara shi ne anan malam ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu har zuwa karshen aya wanda ita wannan aya malam ya zo da ita domin tabbatar mana da cewa zawwa da shaidu abu ne wanda ya zama wajibi akan wanda ya kawo ƙara domin wato ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan aya wato yayi bayanin cewa wanda ke akwai haƙƙi a kansa kenan shi zai ba da shi wuta kamar misali wanda ya dauki bashin wasu kenan shi zai ba da shi wuta ni wani dan wani na dauki bashi agun wani kuma bashi na kaza sai ya bayyana adadin a ranar da ya amsa kuma ga ajalin da aka yi wanda zai biya shi wanda ke da haƙƙi a kansa shi zai ba da shuta to dan haka in ya ba da wannan shuta kaga a nan lokacin da aka zo duk wanda ya ƙaryatar da shi yace ba haka bane kenan dole zai kawo shi na cewa ba haka bane kenan shi da aka kawo yace a gatakar da wani yace ba haka bane to sai a ce ina sheda in yace ba haka bane sai a ce to ina sheda kamar misali kuka yi ka bashi bashin jika 500 ya bada shuta aka rubuta ka kawo kara wajen alkali sai ka ce a an yi miliyan guda ce na bashi sai a ce to ina shedu ina sheda na cewa miliyan guda ce tunda shi gaya a takarda iya abin da ya bada shuta gaya tunda mai ubangiji ta'ala yace wasu tashhidu shahidaini min rijaliku bayan an yi rubutun dole kuma a nemi shaidu guda biyu waɗanda za su shaida to in ga yace gaya shi iya abin da aka rubuta abin da ya bada shuta kai ka faɗi sabanin haka kace a kaza ne to dole za ka kawo shi to haka aya ta biyu da malam ya zo da ita dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in tadu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Ubangiji ta'ala ke cewa ya ku mu'minai kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi ku zamanto masu kai matuka a wajen tsayawa game da tabbatar da adalci kuma ku zamanto masu ba da shaida saboda Allah in za ku yi shaida ku yi shaida dan Allah walau ala anfusikum koda ga kawunan ku kenan koda ga kanka ne ka tabbatar da adalci koda shaida ce zaka bada ga kanka to ka faɗi gaskiya sai ya ce awil walidaini ko kuma ga mahaifa zaka bada shaida ga mahaifa wal aqrabina ko waɗanda suke dangi waɗanda suke na kusa to duk abin da zaka yi kai adalci kuma ka faɗi gaskiya ka bada shaida saboda Allah sai ya ce in yakun ganiya shi wanda za ku ba da shaida a kansa idan ya kasance mawadaci to kar ku kallo wadatar shi ku faɗi gaskiya ko ma wane ne an gane ko komin girman shi komin darajar shi in dai za ka ba da shaida a kan shi ka faɗi gaskiya kar ka kallo wadatar shi kar ka kalli mulkin shi aw faqiran ko kuma ya kasance talakkali to kar ku kalli talaucin sa ku tausaya masa ku faɗi gaskiya game da shi sai ce Allahu aula bihima ubangiji ta'ala shi yafi dacewa game da su in har kuna ganin mawadaci ne to kar ku manta fa ubangiji ta'ala shi ne ya wadatar da shi kuma ubangijin da ya shar'anta ba da sheda shi yake da wadata wadatar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma duk wani mawadaci aro ne ubangiji ta'ala ya ba shi kuma in kuna ganin talaka ne to Allah shi yafi dacewa da shi domin Allah ya fi ku tausaya masa Allah da yace ku ba da shaida ya fi ku tausaya ma wannan talaka sai yace fala tattabi'ul hawa an ta'dilu yace kar ku bi san zuciya domin bin san zuciya na karkatar da mutum gabarin tafarki ba daidaici kenan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kar ku bi san zuciya dan kada ku kauce ma tafarki ma daidaici wa in tabu ce idan kuka juya baya kuka karkace auturidu ko kuka bujire game da ba da shaida kuka ki ba da shaida to fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ku tabbata ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari a gobe kiyama yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu allahu wa nasu wallahu ala kulli shay'in shahid da haka waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar da duk wanda ya kai ƙara to shi za a nemi cewa ya kawo shaida za mu tashi babi na gaba qala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu idza addala rajulu rajulan fa qala la na'lamu illa khaira أو ما علمت إلا خيرا وساق حديث لإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه حين استشاره فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث وابن سعد الفهمي المصري حدثني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عمر عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا وقالت بريرة رضي الله عنها إن رأيت عليها أمرا أغمسه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام أنا أجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ما لم الله يجيك أنسى نافتا وانن بابيني واندكي بياني كمدى أبن دي زولة ومزان الله صلى الله عليه وسلم إذا متن واتو يأدلت ونمتن faqala yace la na'lamu illa khaira inde wala ne mu wa musan komai game da shi face alkhairi aw ma alimtu illa khaira inde wala ne kuke tambaya to ban san komai ba game da al'amarin shi face alkhairi to idan mutun ya fadi irin wannan kalima dangane da wani to za a iya tabbatar da adalcin sa a ce ya zama adali shine yace idza addada rajulun rajulan wato idan mutum wani mutum ya adalta wani yace ai wane mu wa musan komai game da shi face alkhairi shine yace la na'lamu illa khaira ba mu san komai game da wane face alkhairi kawai ko kuma ma alimtu illa khaira dangane da wane ban san komai ba face alkhairi za a iya daukan wannan fada a dauke shi a matsayin cewa adali ne shine anan malam sai kuro hadisin yankin ƙarya da aka ma Aisha Allah ya kara mata yadda na cewa ta yi zina idan aka ce al-ifk mutum ya kirkiri ƙarya abinda ba a yi ba mutum ya ce an yi kaza shine ake kira da al-ifk kuma ƙarya wanda take mai dimotarwa wanda abin idan aka faɗa mutum sai ya kama kai shine yace wasaqa hadith al-ifk wa malam sai ya kuro hadisin yankin ƙarya da aka ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li usamata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Usama ibn Zaid a cikin hadisin hinastasharahu lokacin da manzon Allah ya nemi shawararsa yace ya Usama yaya kake gani game da al'amarin da ake faɗa dangane da Aisha fa qala shi Usama sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlaka nan in ma ya kasance mansubun ne alal ikra ma'ana ilzam ahlaka kalazinci wato iyalinka yake ni da iyalinka ita Aisha Allah ya kara mata yadda ko kuma ya zamanto mansubu ne wato akan shafi wato fi'il kenan amsik ahlaka rike iyalinka shine anan yace masa ahlaka kada zinci ruke iyalinka wala na'lamu illa khaira, inda dangane da Aisha ne yace ba mu san koi face alkhairi ba. Kaga shi ko Usama dan cikin gida ne, domin dan intaccen bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Zaid ibn Haritha, kuma masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan masoyin sa. Da haka manzon Allah ya shawarci Usama yace masa, yaya kake gani game da al'amarin da ake fada dangane da Aisha? Shine Usama anan yayi mata tazkiya yace, in dai dangane da Aisha ne yace, wala na'lamu illa khaira, ba mu san komai face alkhairi ba. A takaice wannan kenan yana nuna cewa in mutum ya fada dangane da wani aka tambaye shi yaya kake gani game da wani, yace a wani ni dai ban san komai face alkhairi game da al'amarinsa. Wani ana iya daukan cewa ya adalta shi. Shine anan malam sai ya zo da hadisin riwaya ta Ibn Shihab az-Zuhri, yake cewa Urwa Ibn Zubair da Sa'id Ibn Musayyab da Alqama Ibn Waqqas al-Laythi da Ubaydullah Ibn Umar Ibn Abdullah Ibn Umar al-Umari, malamai hudu kenan daga cikin malamansa shi Ibn Shihab, wato suka rawaito masa wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda. Shine Ibn Shihab ya ce, wa ba'abu hadithihim yusaddiqu ba'aba, sharan hadisin su na gaskata share, kenan abinda wane ya rawaito shi ma wane ya rawaito. Hina qala laha ahlul ifki ma qalu, lokacin da ma'abuta yankin kariya suka faɗa game da Aisha iya abinda suka faɗa. A lokacin nan fada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Aliyan wa Usamata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirayi Aliyu da Usama, Allah ya kara musu yadda. Hinastal basal wahayi, a lokacin da wahayi ya yi jinkiri, kunya an ɗau lokaci saƙo daga gun Allah subhanahu wa ta'ala bai sauka ba, shi ne ya ce hinastal basal wahayi, lokacin da wahayi ya yi jinkiri. Yasta'miru huma fi firaqi ahlihi, manzon Allah yana neman shawararsu game da rabuwa da iyalinsa. A gane ku, yana neman shawara game da wato rabuwa da iyalinsa. Fa amma Usama, sani dai shi Usama ibn Zaid da manzon Allah ya nemi shawararsa, me ya faɗa? Fa qala, sai ya ce ahlaka, ya ce ya manzon Allah ka ci gaba da rike matarka. Ya ce wala na'lamu illa khaira, yace in dai Aisha ce Allah ya kara mata yadda, ba mu san komai wato dangane da ita, yace face alkhairi. Wa qalat Barira, wato Barira Allah ya kara mata yadda, wanda ita Barira kamar yanda bayani ya gabata akan ta, wata baiwa ce wadda take zauwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gun Aisha, Allah yadda da ita, takan ma Aisha hidima, ma'ana takan kama mata aikace-aikace, wanda masu gidanta suka dora mata fansa, ta zo ta nemi cewa Aisha ta agaza mata. Aisha ta ce, je kike faɗa ma masu gidanki, in sun yarda sun amince, iya kuɗin da suka yanka miki yanzu take yanki, na lissafa ki kai musu, na ƴantar da ke kuma alwalancin ki nawa ne, kamar yadda dai bayani ya gabata. To ita ce wannan Barira ke, Allah ya kara mata yadda. Da aka tambaye ta dangane da wato Aisha, me zaki faɗa? Sai ta ce, in ra'aitu alaiha amran agmisuhu akthara min annaha jariyatun hadithatu sinni, ta ce in ma na ga wani abu wanda wani al'amari wanda zan iya aibanta shi da ita, wanda zan iya aibanta ta da shi, to duka kwata-kwata bai wuce ba. Ta ce kusan da cewa dai ita Aisha yarinya ce, kuma wadda take mai ƙarancin shekaru, mai ƙarancin shekaru, domin Aisha tana da shekara shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta, kuma a lokacin da ya yi hijira zuwa Madina aka kai ta gidan shi tana yar shekara 9 a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga daki da ita to ina masu da'awar cewa ya sai yarinyar sai ta kai 18 ga duka ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka aurar da su ba wanda ta wuce shekara 13 12 13 ne dukansu kuma nasi na alqur'ani shine ya tabbatar da haka aurar da yarinya kafin ta balaga na daga cikin dalilai daga cikin alqur'ani fadar Allah subhanahu wata'ala wallahi isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salatu ashhurin wallahi lam yahid to dan haka akwai dalilai waɗanda suke sun wuce a lissafa littafi na musamman wani malami ya wallafa akan wannan mas'ala kuma tare da cewa irin tallar wannan shedanci dukkan garuruwa na musulmi an shigar da irin waɗannan abubuwa sauran garuruwa tunda sun karba da jimawa ba yau ba a takaice dai abinda muke so mu sani a nan shine ita barira take cewa tace in ra'aitu alaiha amra agmisu tace in ma akwai wani al'amari da na gani game da Aisha Allah ya kara mata yadda al'amarin da zan iya aibanta ta da shi akthar min annaha jariyatun hadisatu sin sai dai ku san da cewa dai ita Aisha yarinya ce karama kuma mai karancin shekaru tanamu ana ajini ahadiha abinda zan iya aibanta ta da shi kawai tana bacci ta bar wato dauna iyalin na mutanen gida fata ati dajinu fata akulu kaji su zo su cinye ta dama dawo maimakon wai ta gyara a gyara abinci a yi abin da ake ne kawai sai barci ya dauke ta wannan dawo sai ta bar shi a nan kaji su zo su cinye ta ce in ma akwai abin da zan iya aibanta ta da shi shine kawai shi ko yaro karen ya ai baya da gurbaci shine kawai tace in ma akwai abin da zan iya faɗa game da Aisha to shine tace ta namu ana ashini ahadiha wato takan yi bacci ga barin dau na jama'a kenan na mutanen gida fata ati dajin kaji sai su zo fata akulu su ci shine kawai abin da na san zan iya aibanta Aisha da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو منزل الله صلى الله عليه وسلم سيئتي من يأذرنا في رجل بلغني أباه في أهل بيت منزل الله يكيتي وواليني واتو ذكر بهمزرمو واتو قمدا ونمتن واندا شوتر وسا يتي هرتاكي ديالي جدانا shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai wanda shine wato yayyanki wannan yankin ƙarya ya yada shi na cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tayi zina tare da wato wani sahabi da ake kiran shi Safwan sai ya ce ba wallahi shi kuma kissa ce wanda take mai tsawo wanda ya gabata a darasin na tafsir a suratul nur wanda kissa ce wanda take mai tsawo wanda shi Safwan ya kasance mutum ne wanda yake yana da nauyin bacci ana cikin tafiya galibi shi sai bacci ya ishe shi to ita kuma Aisha Allah ya kara mata yadda ana tsammanin tana cikin wannan daki na rakumi da rubuka ashe ita ba ta ciki ta je biyan bukatarta a lokacin da ta dawo kawai jama'a sun tafi su da aka ɗauki wannan ɗan ɗaki aka ɗora kan rakumi su tsammanin su Aisha tana ciki alhali ita kuma ba ta ciki me yasa saboda yarinya ce karama ba ta da nauyi kasancewar tana cikin ɗakin da ba ta ciki su duk ɗaya ne kawai aka ɗaga ɗakin aka ɗora a kan rakumi da rubuka aka tafi ana zaton Aisha tana ciki shi kuma wannan ya gaji da fita kuma Aisha Allah ya kara mata yadda saboda kaifin hankalin da Allah ya bata maimakon ta bu baya ta je ta shiga daji bata san hanya ta bace ba sai ta zauna a gunta sai take gusawa kenan in an je inda aka yada zango in an bincika ba a ganta ba dole a adila ruwa to shi kuma ya gari da bancin sa da ya tashi da yazo kawai sai ya ga duhu-duhun mutum kawai da ya ga Aisha ce ya ringa istirja ya ringa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sunkuyar da raƙumin sa Aisha ta hau yasa gaba ya ringa janta ana tafiya Aisha tace babu wata kalima da naji daga bakin shi in ba wannan istirja kalima ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine ana zawwa shi Safwan ya janyo raƙumi Aisha tana kan shi wancan shugaban munafika yana hangowa kawai shi kenan sai ya kirkira wannan magana to shine ana wato al'amari ya yadu a birnin Madina al'amari ne ya yi kamari shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa man ya'zuruna fi rajulin balagani azahu fi ahli baiti wa zai karba hamzarin mu wato game da mutumin da cutarwarsa manzon Allah yace ta kai ga iyalin gidana wanda duk abin da aka mishi kenan ya kamata mutane su karba hamzari kenan ya cancanta a yi masa sai yace fa wallahi ma alimtu min ahli illa khaira manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na yace game da iyali na Aisha manzon Allah yace ban san komai face alkhairi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa da ubangijin sa yace game da Aisha bai san komai face alkhairi to yau dan shi a kuma ya fito yace ai Aisha mazinaciya ce falli ya zillahi ya karyatar da alqur'ani da haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda ya zage Abubakar Allah ya kara masa yadda yace to za a ladabtar da shi amma duk wanda ya zage Aisha al-Imam Malik yace dole za a sare masa kai domin ya yarda ya karyatar da alqur'ani domin Ubangiji ta'ala ya wanke Aisha ya kubutar da ita game da abin da ake tuhumarta da shi ana manzon Allah yake cewa wallahi ma alimtu min ahli illa khaira yace wallahi ban san komai game da iyali na Aisha yace illa khaira yace face alkhairi bugu da kari ina masu fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ahlul baiti wanda ainihi mace ita ce farko daga cikin ahlul baiti saboda ta hanyar ta ake samu iyaya tunda anan ne manzo Allah ya ce ma alimtu min ahli to anan in ka fika su kuma sun fitar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ahlul baiti wanda ga aya can cikin suratu hud ubangiji ta'ala na faɗa dangane da annabi Ibrahim alaihi salam da matarsa Sara ubangiji ta'ala yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum أهل البيت إنه حميد مجيد جن كان الله دا البركتنسا ستبتا أكنك سيتي أهل البيت ياكو إياني جدين إبراهيم سيتي إنه حميد مجيد يداحكا دا وينجي كما تنشك سورة الهجر دا وينجي تعالى يتي مع النبي لوط عليه السلام فسر بي أحدك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد سيكي تشاوم هو حيث تؤمر كوكما ديكي إلا مرأتك أتن تكين سورة هود ديكي تشاو فأسر بي أحدك بقطع من الليل سيكي تشاو ولا يلتفت منكم أحد سيكي تشاو إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابه أنا matar ita kadai Allah ya toge inda a ce mata ba ta daga cikin iyalin mutum iyalin gida na mutum to menene fa'idar a toge ta kenan daga cikin iyalin shi sai aka ce amma banda matar ka kenan ita an ware ta me yasa innahu musibuha ma asabahu domin duk abin da zai same su na azaba ita ma zai same ta domin ba ta yi imani da Allah ba da haka shine anan yace fa wallahi ma alimtu min ahli illa khaira yace wallahi yace ban san komai game da Aisha manzo Allah yace face alkhairi sai yace walaqad zakaru rajulan manzo Allah yace tabbas su waɗannan munafikai ma'ana ɗan yankin ƙarya sun ambata wani mutum yace ma alimtu alaihi illa khaira, wannan mutum ko manzon Allah yace ban sani komai game da shi face alkhairi. Shi Safwan ne manzon Allah yace ban san komai game da shi face alkhairi. Kaga anan manzon Allah ya zarkake shi, ya adalta shi cewa mutumin kurai. To dan haka dai a takaice, idan aka zo ba da shaida, misali wanda zai ba da shaida aka tambaya wane menene matsayin shi, kace a wane mu ba mu san komai game da al'amarin shi face alkhairi, to kenan wannan adali. Kamar misali, kana son ka samu wasu su zame maka shaidu, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace wasu tashhidu shahidai ne min rijalikum, ko kuma a can yace min man tarbauna min ash-shuhada'i, daga wanda kuka yadda da su kuka amince musu daga cikin shaidu. Kamar yadda a can yace wa ashhidu gawai adilin minku, ina in dai ka tambaya aka ce wani dai mutumin kwarai, iya abinda ba mu san komai game da shi face alkhairi, to wannan sai a dauke shi a matsayin adali, tare da cewa a fatawar sahibi Imam Malik Allah ya ji kansa su kasancewar haka nan, fadar haka wato baya wadatarwa game da tsarkake mutum, sai ka fara ka ce wani yardadde ne, amintacce ne, kenan za a iya karbar wannan tazkiya da adaltawa da kai masa. Tare da cewa wato shi wannan kissa ta Usama, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce, to wannan a zamani ne wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tsarkake ma'abuta wannan zamani, kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin Ubangiji Ta'ala ya tsarkake su ya tabbatar mana da adalcinsu, wanda duk wani abu na fallasa ɗan kaɗan ne a cikinsu, kafin ka a samu abin da za a iya aibanta mutum kaɗan ne a cikinsu. To da haka suka ce a wannan lokaci kenan adalta mutum, in ka ce a fulanun la'alamu illa khaira, in dai wanda dai ban san komai game da alkhairi, sai dai alkhairi game da al'amarinsa, to a irin wancan lokaci za a iya wadatuwa da wannan fada. Suka ce amma da yake a yau zamani ya canza, ko kuma kenan mutanen da suke cikin shi sun canza, wanda abubuwa na fallasa su ne suka fi yawa a cikin mutane, don haka malamai suka ce to dole sai ka bayyana, sai ka yi bayani, don in ka ce wani la'alamu minhu illa khaira, suka ce a yau ba a wadatuwa da wannan, sai ka yi bayanin da za a gamsu da cewa mutumin kwarai. Amma a irin wancan lokaci irin wannan kalima tana wadatarwa, don haka dai al-Imam Bukhari ya bar baban Abu Dabi yanke hukunci ba. Shine yace idza addala rajulun rajulan fa qala la na'lamu illa khairan aw ma alimtu illa khaira, yace ana iya dauka kawai shikenan adali. Idan da haka malamai suka kasa suka raba, wancan lokaci ne wanda yake fiyayye ma'abuta wannan zamani, Ubangiji Ta'ala ya tsarkake su ya tabbatar da adalcinsu, in ma akwai abu wanda yake na rashin daidaito dan kadan ne a cikinsu. Amma tare da cewa su mutane a yau kenan abubuwa na fallasa ya fi yawa a cikinsu, to dan haka a yau suka ce ba a wadatu ba da adalcin mutum, dan ka ce wani ni ban san komai face alkhairi game da shi, to dan haka anan suka ce dole sai ka yi bayanin da zai iya gamsar da jama'a, kenan wani yardadde ne, ka kawo dalilan da suke tabbatar da cewa amintacce ne. Babu shahadatil muqtabi wa ajazahu amru ibn Qurais qal wa kadhalika yuf'alu bil kadhib al fajir wa qala ash-sha'b huwa amir ibn sharahin wa ibn sirin huwa muhammad al madani wa aba wa ibn abi raba wa qatada wa ibn di'amah as-sadusi al basri as-sam'u shahada wa kana al-hasan yaqul lam yushhiduni ala shay'in wa inni sami'tu kadha wa kadha qala haddathana abu al-yaman huwa al-hakamu ibn nafi qala akhbarana shu'aib wa ibn abi hamza al-zuhri annahu qala salim سميت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى أنصاري يؤمان النقل التي فيها ابن الصياد يؤمان النقل التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجي بجزوء النقل وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه وابن الصياد مضطجئ على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزم فرأت أم ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكي بجذوع النخل فقالت لابن الصياد أي صاف هذا محمد فتناهى ابن الصياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وابن أيينة الهلالي المكي عن الزهري عن أروة وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة الخرزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجئي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك وأبو بكر رضي الله عنه جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin shaidar mutumin da ya fake ya kuye a lokacin da al'amari ya wakana shi bai fito fili ba amma yana labe ya ga duk abin da ya wakana ko ya ji abin da ya wakana to idan ya ba da shaida za a iya karbar shaidar shi lokacin da ake al'amarin shi yana labe ba a san da shi ba amma shi ya gani a gaban idan shi ya tabbatar da duk abin da aka yi ko kuma yana labe yana sauraro ya ji duk abin da aka faɗa to idan ya zo ya ba da shaida za a karbi shaidar shi ko ba za a karba ba shi ne sai ya ce wa ajazahu amru ibn Qurais Allah ya kara masa yadda ya halitta irin wannan shaida amru ibn Qurais sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yara daga cikin sahabbai shi ya halittar da irin wannan shaida ta mutumin da ya fake ya kuye ya ga abin da ya wakana in ya zo aka nemi shaida ya ba da shaida za a iya karbar shaidar shi wa qala sai yake faɗa shi amru ibn Qurais yake cewa kazalika yuf'alu bil kadhib al fajir yace wa kazalika yuf'alu bil kadhib al fajir yace haka ake aikatawa da makaryaci da wanda yake malalaci a wata riwaya yake cewa kazalika yuf'alu bil kha'in al zalimi aw al fajir an gane ku yake kamar yadda yake cikin musannaf na Ibn Abi Shayba yake cewa wato yake cewa haka ake aikatawa da duk wani kha'ini azzalimi ko wani malalaci to haka ake sai a koye kenan a ga abin da ya wakana abin da ya wakana kenan sai a zo a bada labari a bada shaidar cewa ga abin da ya shine cewa kazalika yuf'alu bil kadhib al fajir yace haka ake aikatawa da makaryaci malalaci kenan sai a koyi domin a ga menene zai aikata domin a tabbatar da cewa kaza ne. Tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya koyi ya dau sheda ya bada ba za a karbi sheda shi, suka ce domin wani nau'i ne wanda yake na khadi'a, ma'ana yaudara. Amma tare da cewa a nan malam ya zo da dalilin da yake tabbatar da karɓar irin wannan shaida, shine sai ya ce wa kana al-Hasan, yawa shine sai ya ce wa qala al-Sha'bi, wato Amir ibn Sharahil al-Sha'bi da Muhammad ibn Sirin da Aba ibn Abi Rabah da Qatada ibn Qiyama as-Sadusi al-Basri, gaba ɗayan waɗannan malamai sun tafi akan cewa as-sam'u shahada, wato ji ita ma shaida ne, ma'ana abin da ka ji baka gani da idanka ba, to wannan shi ma shaida ne. Kamar misali idan aka tambaye shi al'amari kaza yaya ka gani, sai ya ce a ni dai na ji da kunne na lokacin da ana kaza, amma da ido na ban gani ba, to wannan za a iya karɓar shi da shi. An gane ko? Shine suka ce as-sam'u shahada, ma'ana ji wato shi ma shaida ne. An gane ko? Mutum abin da ya ji to zai iya faɗa ya ba da shaida a kan haka, abin da ya ji da kunnen sa ke. Shine a nan malam sai ya zo da hadisin wato da fatawata al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri na faɗa, yana cewa lam yushhiduni ala shay'in, idan mai ba da shaida ya ce a'a ni ba su sanya ni ba na zama shaida akan wani abu, kenan lam yushhiduni ala shay'in, ba su nemi ba in ba su in zame musu shaida akan wani abu, sai ya ce wa inni samitu kaza wa kaza, lalle ni dai na ji an ce kaza an ce kaza. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri ya ce in ya yi irin wannan tafsiri za a iya karɓar shaidar shi. An gane ko? Amma a duk lokacin da abin da ji ya yi ba gani ba yi, in ya zo ya ce ya gani, to wannan ba za a karɓi shaidar shi ba. Amma in ya ba da tabbas ya ce a'a ya ce ni ba su nemi ba in zama shaida, ma'ana in gani da idona, amma ni na ji da kunnena, na ji da kunnena, to wannan za a iya karɓar shaidar shi. Kenan kamar misali mutum ne ya ji yana kirarin cewa sai ya kashe wani, misali, to kuma wannan kin sai ya zamanto an samu dalilan da suke tabbatar da cewa shi ya kisa, kai aka nemi shaida sai ka ce a ni dai na ji yana fadar kaza, ni ban ga ba lokacin da ya kashe shi, amma na ji dai wani yana fadar kaza, to wannan za a iya karɓar wannan shaida. Shi ne ya ce kenan a nan idan mutum ya faɗa ya ce lam yushhiduni ala shay'in, wato ba su shaida, ba su zo da ni a matsayin shaida akan wani abu, ya ce wa inni sami'tu kaza wa kaza, ni dai na ji an ce kaza da kaza, to za a iya karɓar wannan shaida. Shi ne anan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi ibn Umar, Allah ya ƙara musu yadda, na faɗa in dalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ubayy ibn ka'ab bin al-ansari ya ummani an-naqla allati fi habl sayyad, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ubayy ibn ka'ab, Allah ya kara masa yadda, wani lokaci sun tafi suka ringa nufatar da binnai wanda ibn sayyad wato yake cikin wannan rubuki na itacen dabino a nan Madina. Shi ibn Sayyad har ma ya kai ana yayata cewa shi ne Dajjal, saboda kasancewar yana da wasu abubuwa na al'ajibba waɗanda suke na shaidanci, to mutane suke cewa shi ne Dajjal, suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake faɗa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cewa ibn Sayyad wato shi ne Dajjal, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya hakikance al'amarinsa, manzon Allah ya ja Ubayy ibn Ka'ab suka tafi wato rukukin itacen dabino wanda ibn Sayyad yake ciki, hatta idza dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin wannan rubuki na itacen dabino, dafika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yattaqi bi juzu'in nakhl, manzo Allah sai ya hadu yana kare gangan jikinsa wato da kututturen icce na dabino, ma'ana idan ya gura nan sai ya koma bayan wani icce sai ya dabe, sannan hannu in ya tsallaka cin sai ya dabe bayan wani icce, hannu in ya tsallaka sai ya dabe bayan icce, dan kada shi ibnu sayyadikin ya hango shi, manzo Allah yana dabewa bayan itacen dabino har ya kai kusa da shi domin ya tabbatar da hakikanin al'amarin sa, shine yace yadda ki bafika, yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wannan rukuki na itacen dabino bafika, manzo Allah sai ya hadu, labazin bafika fi'il ne min af'ali shuru, kamar yadda can yake cewa fa bafika masham bisuti wal a'na, shine kamar da yake cewa fa bafika fa bafika yakhsifani alaihima min waraqil janna, shine yace bafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hadu yattaki bi juzu'in nahl, yana kare gangan jikinsa kenan da kututturen icce na dabino, wa huwa yaqtilu an yasma'a min ibn sayyad shay'an an yara qabla an yara, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sandar shi yana daukar lumfashinsa domin yayi kokari ya ji wani abu daga cikin maganganunsa kafin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan kafin ya ganshi manzo Allah yayi kokari ya ji menene yake fada, wa ibn sayyad mubtajihun, a lokacin nan shi ibn sayyad wato yana kwance ala firashihi akan shimfudarsa fi qatifatin akan wata matala, an gane ko aka ce qatifa wato ita ce matala kenan, duk da cewa matala ai ba Hausa bace ba, kalima ce Faransiya aka hausantar da ita, asali shine da ake cewa katifa, katifa shine qatifa kenan kan wata matala, lahu fiha ramramatun aw zamzama, ramrama da zamzama duka ma'anar su ɗaya, ma'ana yana wani gunguni, yana wani gunguni, gunguni shine zance wanda kalmomi ba sa bayyana wanda ba a san ba menene tun yake fada, to yana wani gunguni shi, a lokacin nan fara'atu ummu ibn sayyad ni nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyar ibn sayyad sai ta hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yattaqi bi juzu'in nakhl, yana kare kansa wato da kututturen icce na dabino, ma'ana yana labewa bayan itacen dabino, ita uwar ibn sayyad sai ta hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qalat li ibn sayyad, sai ta fada ga dan nata ibn sayyad tace ai saf, tace ya kai safi sunan shi ne kenan, haza Muhammad, tace ga Muhammad fa yazo, fatana ibn sayyad, ibn sayyad wato sai ya kame game da wannan gunguni da yake, ya tashi ya zabi da ya zauna, fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace law tarakathu bayyan, tace inda manzo Allah yace inda ka kyale shi kenan ba ka yi magana ba, ta kiraye shi tace ga na zo, tace baki manzo Allah yace bayyan, da ya bayyanar da hakikanin al'amarinsa kenan da mun gani, da mun gani komai ne, to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai sharraba shi, manzo Allah sai ya koye masa suratul dukhan, sai manzo Allah yake ce masa khabbatu laka khabi'an fama huwa aw kama qala, manzo Allah yace na koye maka wani abun koyewa menene, sai yace duk duk, manzo Allah sai yace Allah ya nisanta ka ba za ka iya ketare nan ba, dai shi suratul dukhan ce manzo Allah ya koye masa, sai yake bincika al'amarin shi ya tambaye shi yace masa me na koye maka wani abu, fadin menene na koye shi ba, sai ya ringa famar kamowa sai yake cewa duk duk, a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi me yasa, saboda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya ci mi Ibn Sayyad yake fada kafin shi Ibn Sayyad ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan yana nuna karbar shedar duk wanda yake dafe yaji abin da aka fada koda ba tare da ya gani ba, to yana iya bada sheda kuma a karbi shedar shi. Kenan anan kafin ya ganshi manzon Allah yake son ya ji wani abu daga cikin maganganunsa. Sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, wato take cewa matar Rifa'a Al-Qurazi Allah ya ƙara masa yadda ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙalat, sai ta ce da shi, kuntu inda Rifa'a, ta ce ya Rasulallah na kasance matsayin mata abun Rifa'a. Fa ballaqani fa abatta talaqi, ya saki ni har ya yanke saki na, ma'ana saki ya kai karshe, igiya aure gaba ɗaya ta kasa. Shine ta ce fa ballaqani, ya ringa saki na, fa abatta talaqi, har ya yanke saki na, ma'ana an kai karshe saki na uku. Yace fa tazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair, tace sai na auri Abdurrahman ibn Zubair. Tace wa inna ma ma'ahu mislu hudbati thawbi, tace ya Rasulullah duka ma al'aurar tashi tace kwatancin wato gezar mayafi ne. Wa qala, sai manzon Allah yace wannan kinaya ce take, ma'ana ba cikakken namiji bane. Wa qala, sai manzon Allah yace a turidina an tarji'i ila Rifa'a, yanzu ne kike ke koma gidan tsohon mijinki Rifa'a? Tace kwarai, manzo Allah ya ce da ba yanda za a yi ki koma gidan shi, hatta ta zuki usailatahu wa yazuka usailataki, shi wannan sabon miji da kika arma Abdurrahman ibn Zubair, wato sai kin dandani yar zumar sa, shi ma ya dandani yar zumar ki. Wannan kinaya ce game da saduwa kenan, sai kun sadu da juna. Lafazin Usaila tasgir ne na Asla, idan aka ce Asla zuma kenan, Usaila ma'ana yar zuma. Shi ne manzon Allah ya ce mata, la, da ya tambaye ta ya ce a turidina an tarji'i ila Rifa'a, yanzu kina nihin komawa gidan tsohon mijinki wato Rifa'a, tunda an riga kina ganin cewa kin aure shi, an yi aure? Manzon Allah ya ce la, a'a, hatta ta zuki usailatahu wa yazuka usailataki, sai kin dandani yar zumar sa, shi ma ya dandani yar zumar ki, ma'ana a takaice wato sai kun sadu. Wannan shine yake tabbatar da ma'anar fadar Allah subhanahu wataala da a can cikin suratul baqara da yake cewa fa in qallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, ma'anar nikahu anan shine saduwa. Malamai suka ce duk inda lafazin annikah ya zo a cikin Al-Qur'ani, iya ma'anarsa shine al'aqan kulla aure, sai dai a wannan aya daya daya abinda ake nihi da hatta tankiha zawjan ghayra shine saduwa. Idan dan haka duk macen da aka mata saki ɗaya ɗaya har izuwa saki uku, to idan ta auri wani dan baya karewa sai sun sadu da shi. In sun sadu kenan wannan dan ya kare, in sun rabu kenan tana iya komawa gidan tsohon mijinta. Amma ko shekara ɗari suka yi, in dai ba su sadu ba, to wannan dan bai kare ba. Shi ne anan manzo Allah ya ce mata hatta ta zuki usailatahu wa yazuka usailataki, ba za ki koma gidan tsohon mijinki Rifa'a sai kin dandani yar zumarsa, shi ma ya dandani yar zumarki. Wa Abu Bakar radiyallahu anhu jalisun inda, a lokacin nan Abu Bakar Allah ya kara masa yadda yana zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ita wannan mata ta zo take bayani. Wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As bil bab, a lokacin nan akwai Khalid ibn Sa'id ibn al-As Allah ya kara masa yadda, shi ko yana kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana kofa yantaziru an yu'zana lahu, yana jiran a bashi izinin shigowa ya shigo ya ji ana wannan tattaunawa. Fa qala, sai yace ya Ababakar, yace ya Ababakar, ala tasma'u ila hadhihi ma tajhalu bihi, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Bakar yanzu ba ka jin wannan mata irin abin da take bayyanawa da shi na kalmomi na batsa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan shi Khalid ibn Sa'id yana inkari ne ga wannan mata dangane da abin da yake shi bai ganta ba amma yana koko yana jin abin da take faɗa to da haka yake inkari yake musu ai bai dace ba yace abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta irin wannan maganganu shine da tace wa inna ma ma abu mislu hudubati sau ita kuma kinaya ce anan take kinaya ce shi kuma duk abin da ake jin kunyar a fito a bayyana to iya abin da musulunci ya karantar da mu wanda shine karantarwa ta alqur'ani haka kuma karantarwa ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinaya ake kamar yadda can ubangiji subhanahu wataala ya yi kinaya game da saduwa tsakanin ma'aurata da kalima ta arrafas in aka ce arrafas shine zanci wanda yake mummuna kamar yadda yake ku illa lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum abinda ake nihi da arrafasu anan saduwa da iyali wanda asalin kalima ta arrafas shine mummunar magana haka yayi amfani da kalima ta mubashara mubashara shine hada fatar jiki da juna kamar yadda ubangiji ta'ala yace alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum sai yace fal'ana bashiruhunna ay jami'uhunna kutara da iyalanku haka yace la junaha alaykum in qallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna farida ni Allah yake nihi da almasu anan shine saduwa haka kuma yace nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum nan ma kinaya ce ubangiji ta'ala yake haka fadarsa da yake cewa wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum nisaqan ghaliza sai ya amfani da lafazin al-ifda kuma can haka yayi amfani da lafazin al-lams da yace aula mastumun nisaa ay jama'atumun nisaa kuma haka can yace falam ma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi to shine anan tace wa inna ma ma'ahu mithlu hudubati sawri in aka ce huduba shine giza kenan giza kenan ta mayafi haka shine tace wa inna ma ma abu mislu hudubatis sawri shine anan shi Sa'id ibn al-As yana koba yana jin lokacin da take wannan magana take wannan fada to shine sai yace ya Abu Bakar yace ya Abu Bakar ala tasma'u ila hadhihi yace yanzu baka jin wannan matar ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu baka jin abinda wannan mata take bayyanawa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin waɗannan maganganu waɗanda suke na baza wannan malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa shaida ta al-muqtabi wanda yake fake wanda yaji da kunnansa ana iya karbar shaidar shi a gane ko ba sai ya gani da idan shi ba shi ma ana iya karbar shaidar shi dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك